One, two, three, four. Woven deep beneath the caves of melted steel, stalks of major necromancy here. Tortured runic clouds of Aztekian skill, a condor flies, scared skies in search of Asnagil. Dee da dee da 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 da. Below the sun is where the weeds are scurries deep. The streams of doom could try to kiss his sculpted feet. His raven legs are churning runes for tides of pride. By the sun, the prince, the guardian, come to fly. Dee da dee da 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 da. A beauty ruby fin, its words with lives and more. He stammers as he slugs over the stagger floor. Joke my munches, trophy as much as the war. A joy the sun, the condor, not that nigger's door. Dee da dee da 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 da. Dee da dee da 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 da